Lamari na baya-bayan nan shine wanda ya faru a jiya Alhamis a kofar wani bankin da ke tsakiyar birnin Yamai, inda wasu mutane biyu akan babur suka bude wuta akan wani mutum jin kadan bayan ya ciro kudaden da aka kissa cewa sun kai miliyan 49 na sefa. A take wannan bawan Allah ya fadi kas cikin jini jina-jina, yayin da su kuma barayin suka arce da jakar da ke hannunsa, kuma zancen nan da ake sun sha, lamarin da ke jefa jama'a cikin zulumi.
Ni sunan Hassan Sale. Yanzu yau baka iya huta daga nan ka tafi wancan waje a hankalinka kwance, ko ina kai tare a karkar kai kana tafiya kai abin yanzu abin da ake a cikin garin Yamai kwace ake, kana ji kana ga a zo a kwace abin ka ce kana ji kana banda ka iya. Kuma wani abu mutane wani lokaci suna gani ake abu ba su iya kawo agaji, ka gani abin haka ake tafiya ba mai magani abin shine muke kai ku kanmu ga ma'aikanta masu wadi a cikin wannan magana kara tsatsarta matakan tsaro.
Abu ne wanda gaskiya ba mu saba da shi ba. Kuma muna son a kawo a samu hannu cikin gabun a samu a ciwo kanshi da dai holusai sun ka saba aza hannu biskan masu kashe-kashe ko masu sace-sace to wanga ma da iyan dai an bincika da kyau to na sanin ana aza hannu bisan su.
Sunana Ibrahim Kantama, mazaunin birnin Yamai. Tunda dai yanzu abu an yi daya an yi biyu na tsaron mutane sun je banki sun dauko kudi ko za su dauko ko za su kai a tare su, to ya kamata gaskiya hukuma ta sa ido sosai cikin wannan tafiya tunda sun yi a bakin kokarin su, amma wani sabon salo ne wanda shi dan Niger bai saba ganin wannan abu ba.
Wannan na faruwa ne kwana ɗaya ta bayan da wasu ƴan bindiga biyu akan babur suka harbi wani mutum a kofar wata asibiti mai zaman kanta dake unguwar Yantala, wanda ake ganin sun biyo shi ne daga bankin da ya ciro jika 500 na sefa, matsalar da wani matashi ke dangantawa da zaman kashe wandon matasa.
Babu aikin yi kuma da yawa an bata musu business insu. Ina tunawa lokacin an fara fashe-fashen shaguna sai mun gamu da wasu matasa sun kice a su yanzu babu abin da za su koma in ba su yi tattara mutane. Kenan ni sai in ce ma kamar irin su ne wa'annan
ga su kansu ƴan kasuwa ko in ce masu hulɗoɗi da banki. Duniya ta riga ta canza ta fice. Wannan lokaci ya huce da zaka dauki kudi cikin jaka kana yawo da shi kaje zaka kai banki ko za a yi waye, wannan lokaci ya huce. Ya kamata a ce a rika yin tafiya irin ta zamani.
Tunda dai ƴan sanda suka kaddamar da bincike domin gano ainihin maboyar waɗannan ƴan fashi, yayin da a nasa bangare kwamitin tsaron yankin Yamai ke gudanar da taro a wannan Juma'a a ƙarƙashin shugabancin gwamna Isaka Hassan Karanta, wanda ya ce da ni ba zai ce komai ba sai bayan sun kammala taro. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.